Fortune, fame, mirror, vain, gone insane, but the memory remains.
Heavy rings on fingers wave, another star. Swallow mansions whole and dim the light of an already faded prima donna.
Fortune, fame, mirror, fame, gone insane.
Fortune, fame, mirror, fame, gone insane. Listen, they play my song. Ash to ash, dust to dust, faded black.
Fortune, fame, mirror, fame, gone insane.
Fortune, fame, mirror, fame, gone insane.
Da 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 da